الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Lahadi 4 ga watan Zulqa'ada hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1440 wanda ya dace ma 7 ga watan 7 shekara ta 2019 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Riyadus Salihin da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala darasi da ya gabata mun shiga baban da ke bayani game da abin da ya zo daga Allah subhanahu wa ta'ala da manzansa wato na wajaucin azumi na Ramadan da kuma bayani game da fadla ta azumi wa ma ya ta'allaku bihi da duk abin da yake da alaka na mas'aloli wato da duk abin da yake da alaka da azumi kenan nan hukunci shine zamu gani a cikin wannan bari wanda bayani ya gabata game da ayar da malam ya zo mana da ita a farkon baban ayar da take tabbatar mana da cewa Ubangiji subhanahu wata'ala ya farlanta mana azumi na Ramadan kuma ba kan mu faru ba waɗanda suka gabace mu na al'ummu su ma Allah ya farlanta musu wannan azumi ita ce ayar da ke cikin suratul baqara ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat har izuwa fadar Allah subhanahu wa ta'ala shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى وما لا يشغو da wannan aya domin ya tabbatar mana cewa azumin watan Ramadan wato Ubangiji ta'ala ya farlanta mana da nassi na Al-Qur'ani haka hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun wuce a lissafa za mu ga kadan daga cikin su to bayani ya riga ya gabata akan ayar kenan darasi na yau zamu tashi wato farkon hadisin da malam ya shigo da shi a karkashin wannan babu qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa an abi hurairah radiyallahu anhu annahu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala allah azza wa jalla كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم والذي نفس محمد بيده لخلوق فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه متفق عليه وهذا لفظ رواية البخاري وفي رواية له يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل الصيام لي وأنا أجزي به والحسنة بعشر أمثالها وفي رواية لمسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي للصائم فرحتان فرحة عند فطر وفرحة عند لقاء رجل ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة قال أبو بكر رضي الله عنه بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها قال نعم وأرجو أن تكون منهم متفق عليه وعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد متفق عليه malam Allah ya ji kansa wato na fada wannan riwaya ce ta ko duk da cewa mu dan yi hakuri kenan wato tare da cewa muna ne cikin baban da ke bayani game da wajibcin azumi na Ramadan da bayani game da fadlarsa da duk abin da yake da alaka da azumi na hukunce-hukunce kenan bayani ya gabata akan ayar da malam ya zo da ita a farkon baban ayar da take tabbatar mana da wajibcin azumi na Ramadan to bayani ya gabata akan ta kenan za mu tashi hadisi na farko a baba shine riwaya ta Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ke fada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace qala Allahu azza wa jalla ubangiji mai girma da daukaka ya fada jin irin wannan siga a farkon hadisi to ana kiran shi da alhadisul qudsi ko kuma ka kiraye shi da sunan alhadisul ilahi wanda lafazin daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake amma ma'anar abinda hadisin ya kunsa daga Allah subhanahu wata'ala take bambancin shi da alqur'ani shi alqur'ani lafazin sa da ma'anar sa gaba daya daga Allah subhanahu wata'ala yake amma shi hadisi alqudsi lafazin daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake amma ma'anar daga gun Allah subhanahu wa ta'ala take dan haka akwai hanyoyi da dama abubuwa da dama wanda malamai suka ambata wanda ke bambanta tsakanin alhadisul qudsi da wato aya ta alqur'ani shine muka ambata bambanci na farko kenan shi alqur'ani lafazin shi da ma'anar shi gaba ɗaya daga Allah yake amma shi hadisi alqudsi lafazin daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake amma ma'anar daga gun Allah subhanahu wata'ala take dan haka shi hadisi alqudsi na halatta mutun ya rawaito shi da ma'ana in har mutun ya kware a yaran larauci to ba laifi yana iya rawaito hadisi da ma'ana amma shi alqur'ani duk iya larauncinka bai ya halatta ka rawaito shi da ma'ana harafi ɗaya ba za ka canza ba yanda Allah ya saukar da shi haka za ka karanta ba za ka rawaito shi da ma'ana ba amma shi hadisi alqudsi kana iya zawwa da shi da ma'ana haka shi hadisi alqudsi idan kai sallah da shi sallah ba ta yi ba in za ka yi sallah dole sai da alqur'ani kamar yadda Allah ya ce faqra'u ma tayassara min alqur'ani ku karanta abin da ya sauƙaƙa na alqur'ani haka kuma manzon Allah ya faɗa ya ce wannan sallah da kuke gani ba abin da yake inganta a cikinta sai karatun alqur'ani da ambaton Allah kaga wannan shi ma bambanci ne shi ba za ka iya yin sallah da shi amma qur'ani dole da shi ake sallah kuma sannan kasancewar shi alqur'ani Allah ya bautar da mu game da karatunsa duk harafi ɗaya na alqur'ani idan ka karanta kana da ladar goma amma shi hadisi alqudsi ba a kayyade ba wannan ladar to shine anan yace qala Allahu azza wa jalla ubangiji mai girma da buwaya ya faɗa kullu amali ibn adam lahu ubangiji ta'ala ya ce dukkan aikin dan adam da yake aikatawa wani aiki ake nihi anan kyawawan ayyuka don haka ya ce lahu na gare shi sakamakon wannan aiki kyakkyawa da ya aikata kuma za mu iske a riwaya ta gaba aiki ɗaya ne za ka aikata kyakkyawa saboda tsabar karamci na ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan aiki ɗaya da ka aikata Allah sai ya linka maka shi goma a farko kowace ɗaya daga cikin gomar Allah ya linka ta su saba'in 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 su goma nawa kenan 700 daga 700 kuma Allah ya linka iyayen da ya so kamar yadda za mu iske a riwaya ta gaba shine ya ce kullu amali ibni adama lahu dukkan wani aiki na ɗan adam da yake aikatawa lahu na gare shi sakamakon wannan aiki da ya aikata ɗaya zai aikata amma Allah sai ya linka masa goma a farko ubangiji ta'ala sai ya ce illa siya banda azumi fa innahu li domin shi azumi nawa ne wa ana ajzi bihi ni zan sa kauta ma bawana game da shi shin yanzu sallah da muke saboda wa muke saboda Allah muke da'a ga mahaifa saboda Allah muke sadar da zumunta saboda Allah muke haka zakka haka haji duk wani aiki na ibada na Allah ne kamar yadda yace qul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bidhalika umirt wa ana awwalul muslimin to anan micece hikima da Allah ya ware azumi yace banda azumi azumi na wani tare da cewa abu ne sananne abun sallah ma tashi ce zakka ma tashi ce hajji ma tashi ce sadar da zumunta nashi ne da'a ga mahaifa nashi ne kyautata makwabtaka nashi ne dukkan wata ibada tashi ce to amma anan sai ya ware azumi yace illa siya banda azumi sai yace fa innahu li domin shi azumi na wani sai yace wa ana ajzi bihi ni zan sa kauta ma bawana game da azuminsa wannan ibafa ana kiranta ibafatu tashri Allah ya jingina azumi zuwa gare shi cewa nashi ne domin Allah ya nuna mana daraja da kima da martaba ta azumi cewa ya bambanta da sauran ibada yanzu misali idan ka dauki dukkan masallatai dakunan wane ne na Allah ne amma sai ya jingina Ka'aba cewa dakin sa ce wadahir baitiya yabba'ifina wal'akifina warruka'is sujud. Idan ka dauki dukkan dabobi, dukkan halittu na Allah ne, amma sai ya jingina taguwar Annabi Salihu cewa tashi ce fa qala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha. Dan haka wannan ana kiranta idafatu tashri, ya danganta azumi zuwa gare shi cewa nashi ne, domin ya nuna mana daraja da daukaka da kima da martaba ta azumi, cewa ya bambanta da sauran dabaru. Sai ya ce wa ana ajizi bihi, ni zan sa kauta ma bawa na game da azumin sa. Me yasa Allah ya ware cewa azumi nashi ne? Domin azumi ibada ce, sirri ne wanda yake tsakanin Allah da bawansa. Yanzu mutum idan yana azumi, idan ka ganshi zaka iya ganewa ka ce wani azumi yake? Ba a goshinsa ba yake a rubuta cewa wannan ya azumi ne, sai idan ya faɗa maka, domin abu ne wanda yana cikin zuciya, ba wanda ya san yanayin da yake ciki in ba Ubangijinsa ba. Amma yanzu idan mutum ya zo yana sallah, kaga mutum ya yi tsaye, ya dora, ya yi takbiratul ihram, ya dora hannun dama akan nahagun, yana karantun Alkur'ani, kaga ya yi ruku'u, ya yi sujada, ai zaka iya cewa sallah ce yake, domin abu ne a bayyane. To haka sauran ibadu, amma shi azumi abu ne wanda yake cikin zuciya. Sanin abin da yake cikin zuciya, ba wanda yake lekawa ya san abin da ke cikin zuciyar bawa, face mahaliccin kowa da komai Ubangijin. To shi ne a nan ya ce sai dai azumi, domin azumi na wani, ni zan sa kauta ma bawa na game da azumi. Don haka ibada ce wadda take tsakanin Allah da bawansa, wanda in shi bawan ba shi ba ya fito ya faɗa ina azumi, to ba wanda ya san yanayin da yake ci. Don haka kuma a nan da Allah yake bance cewa shi zai sa kauta ma bawansa game da azumi, shi kuma irin wannan sakayya da Allah zai masa, ba maganar lissafi, ba maganar ƙididdiga, kawai za a yi ta dunguza masa lada ne a ranar kiyama. Kamar yadda Allah ya faɗa, inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab, kusan da cewa kadai masu daukan hakuri idan kiyama ta yi akan cika musu ladan ayyukansu ba tare da lissafi ba, ba tare da lissafi ba. Shi kuma yana daga cikin ma'anar asyam, shine wato as-sabr, domin in aka ce as-sabr shine al-habs, mutum ya tsayar da abu daya, ya tsayar da abu guda, kamar yadda azumi ke daukan ma'anar al-imsak, shine kamewa. To haka shi ma in aka ce hakuri, mutum ya tsayar da zuciyarsa ya jimre akan wani abu. Kaga yanzu misali mai azumi yana shahawar abinci, yana shahawar abin sha, yana shahawar kusantar iyali, amma saboda tsoron Allah subhanahu wa ta'ala sai ya kame, ya dau hakuri, ya hana kanshi game da aikata waɗannan abubuwa. Don haka su masu daukan hakuri, Allah ya yi alkawarin cika musu ladan ayyukansu a ranar kiyama ba tare da lissafi ba. Amma duk wani aiki da zaka zo da shi a ranar kiyama, to lissafawa za a yi. Kyakkyawan aiki ɗaya idan ka aikata, Allah zai dinka shi goma, daga goma Allah ya dinka shi ya koma 700, kowace ɗaya daga cikin gomar sai Allah ya dinka ta 70. Daga 70 kuma Allah ya, daga 700 Allah ya dinka iya adadin shi yanda yake. To amma shi banda azumi, azumi kawai Allah kadai ya san ladan, gulgudan ladan da zai biya bawansa a ranar kiyama. Shine yace illa siyama, banda azumi, fa innahu li, domin azumi nawa ne, wa ana ajzi bihi, Ubangiji ta'ala yace ni zan sa kauta ma bawa na game da azumin sa. Sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ci gaba da bayani, kenan bakin alhadisul qudsi, bakin wannan gaba ya tsaya, an gane ko? Sai manzo Allah ya ce wasiyamu junna, manzo Allah ya ce shi azumi garkuwa ne. Azumi yakan zame ma bawa garkuwa ta bangare ne. Bangare na farko, azumi na zame ma bawa garkuwa tsakanin shi da duk wasu ayyuka waɗanda suke na saban Allah, musamman abin da ya shafi wato kallan abinda Allah ya haramta ma bawa ko kuma aukawa cikin aiki na alfasha. Domin azumi yana kankanta ma bawa shahawa, wanda ita kuma shahawa daman abinda yake motsa ta daga jikin bawa shine ci da sha. Ci da sha duk a lokacin da mutum ya cika cikin sa ya ci ya sha ya koshi, to iya abinda zai biyo bayan shahawa za ta motsa. To amma idan mutum ya kaurace ma ci da sha tsawon yini, to shahawa za ta kankanta wato a jikinsa. Kaga kallon abinda Allah ya haramta masa ma bai manta su balantana aukawa a cikin aiki na alfasha. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana hanya daya daya ga mutumin da yake da shahawa kuma ba shi da halin aure, cewa ya lazinci yin azumi, kamar yadda ya zo a cikin sahihai hadisin Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda, ke faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, ya ma'asharar shabab manistaqa minkum alba'ata falyatazawwaj fa innahu aqawwu lilbasar wa ahsanu lilfarj wa man lam yastati fa alayhi bisawm fa innahu lahu wija. Manzon Allah ya ce, ya ku jama'ar matasa, manzon Allah ya ke banci matasa da wannan kira domin su ne ake zaton samun shahawa tattare da su. Amma wanda ya riga ya zama dattijo, daman shahawa ta yi karanci a jikinsa. Shi ne ya ce, manistaqa minkum alba'a, duk wanda yake da ikon ɗaukan ɗawainiya ta aure daga cikinku, yana da dukiyar da zai iya bayarwa a matsayin sadaki, yana da dukiyar da zai iya ɗaukan ɗawainiyar mace ba ta ci da sha da mazauni da sutura, ko yana da sana'a wadda zai iya riƙe mace, manzon Allah ya ce, fale ta zawwaj, ya yi ƙoƙari ya yi aure. Sai ya ce, fa innahu aqawwu lilbasar, domin aure wato yakan taimaka ma bawa a kan rintsi ganinsa game da kallon abin da Allah ya haramta masa. Wa ahsanu lilfarj, kuma zai taimaka masa a kan kare gabansa game da faɗawa cikin aiki na alfasha, ita ce zina. An gane ko? Illa kenan a nan, ko mu ce hikima. Manzon Allah da ya ce ku yi aure, domin aure yakan taimaka ma mutum a kan rufe ganin shi game da kallon abin da Allah ya haramta masa, sannan kuma zai kare gabansa game da aiki na alfasha. Sai ya ce, wa man lam yastati, duk wanda ba shi da halin aure, ba ya da dukiyar da zai biya sadaki, ba ya da sana'ar da zai riƙe mace, manzon Allah ya ce, fa alayhi bisaw, ya lazimci yin azumi, fa innahu lahu wija, wannan azumi zai zame masa daddaka, domin duk dabbar da aka daddake ta to babu shahawa tattare da ita. To dan haka shine nan garkuwa ta farko da azumi yake zame ma bawa, kenan yakan zame masa garkuwa game da fadawa cikin aikin alfasha, ita ce zina. Sannan garkuwa ta biyu shine zai zame ma bawa garkuwa tsakanin shi da wutar jahannama a ranar kiyama, kamar yadda zamu iske hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa, ma min abdi yasumu yawman fi sabilillahi illa ba'ada Allah bi zalika al-yawm wajhahu anin nar 70 kharifan aw kama qala. Manzon Allah yace, babu bawa muslimi wanda zai azumci daidai da yini ɗaya saboda Allah, face sai Allah ya nisanta fuskar shi ga barin wutar jahannama tafiye shekara 70. Kuma a wata riwaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa, duk wanda ya yi azumi saboda Allah, Allah yakan sanya wata babbar ganuwa tsakanin shi da wutar jahannama, wani katon rami. Wannan ganuwar manzon Allah ya ce faɗinta ya kai faɗin sama da ƙasa. To shi ne anan ya ce, wasiyamu junnatun, manzon Allah ya ce shi azumi garkuwa ne kenan tsakanin bawa da aikin alfasha, kuma garkuwa ne tsakaninsa wato da wutar jahannama. Sai ya ce, fa iza kana yawmu sawmi ahadikum, manzon Allah ya ce idan yinin azumin ɗayanku ya kasance, ma'ana aka wayi gari ɗayanku na azumi, fala yarkus, manzon Allah ya ce kada ya yi wata mummunar faɗa, wala yaskhab, kuma kar ya yi wata hayaniya. In dai aka wayi gari yinin da kake azumi, to maganar miyagun maganganu ma ba naka bane, yi da mutane zagi fadin bakar magana duk wata kalima wadda take mai muni wannan ba ta kabace wala yaskhab manzo Allah yace kuma kar yayi wata hayaniya duk wani rikici da wani jayayya da wata garrama ba naka bane lafazin fala yarfus an ciro shi ne daga arrafas idan aka ce arrafas shine alqabihu min alqaul mummunar fada kenan mummunar fada ita ce ake kira da arrafas shine can ubangiji ta'ala yake cewa alhajju ashhurun ma'lumat faman farada fihinna alhajja fala rafasa wala fusuka wala shidada fil hajj haka kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man hajja falam yarfus walam yafsu raja'a ka yawmi waladatku haka kuma shi arrafas yana daukan ma'anar kusantar iyali kamar yadda Allah ya yi kinaya da wannan kalima akan kusantar iyali uhilla lakum lailatal siyamir rafasu ila nisa'ikum ma'ana arrafas anan shine aljima saduwa da iyali to shine anan yace fa idza kana yawm sawmi ahadikum idan yinin azumin ɗayan ku ya kasance ma'ana idan aka wayi gari ɗayan ku na azumi manzo Allah yace fala yarfus kada yayi wata mummunar kalima wala yaskhab kada yayi wata hayaniya da wata gardama da wani rikici duk ba nan shi bane lafazin fala yaskhab an ciro shi ne daga wato as-sakhab shine daukaka murya kowa da hayaniya sai yace fa in sabahu ahadun in har wani ya nemi zagin juna tsakaninsa da shi ma'ana wani ya nemi zagayya tsakaninka da shi au qata lahu ko ya nemi fada da shi manzo Allah yace fal yaqul ya fada masa inni sa'im cewa ni dai mai azumi a wata riwaya sai da manzo Allah ya maimaita su bi fal yaqul inni sa'im kaga wannan ladabi ne mai zaman kansa in har mutun ya wayi gari yana azumi to ya kamata ya sanya ma halshensa lissani duk kalimar da zai faɗa ya tsaya ya auna ta wanda daman yin haka wajibi ne ba sai kana azumi ba amma wajibcin haka yana karfafa lokacin da mutum yake azumi mutum ya kame halshensa duk kalimar da zaka faɗa ka auna akwai amfani na addini tattare da wannan kalima ko amfani na rayuwa in babu amfani na addini ko na rayuwa to kada ka bata lokacinka balantana miyagun maganganu sannan duk wani rikici da duk wata hayaniya ko da an ja ka an nemi rikici da kai to ba naka bane ba don haka yace fa in sabahu ahadun in wani ya nemi zagin juna da shi au qatalahu ko ya nemi fada da shi fal yaqul inni sa'im ya fada masa cewa ni dai mai azumi to wannan kalima na cewa ya fada masa ni mai azumi ne fitowa fili zai ya fada masa ko kuma a zuciyarsa zai fada wasu malamai suka ce a zuciyarsa zai fada inni sa'im inni sa'im domin ya hana zuciyar shi biya ma wannan wawa akan wautar da ya masa amma tare da cewa zahirin hadisi abinda yake nunawa a fili mutum zai fito ya fada masa kace masa inni sa'im inni sa'im in baya fahimtar larabcin ce masa ni dai azumi nake ni dai azumi nake an gane ko kenan kar kai tsammanin cewa ko na ji tsoron ka ne ko na kasa ina cikin wani yanayi wanda yin haka wannan bai dace da ni ba wanda wannan gaba tana nuna mana halaccin mutum ya fito ya faɗi wata ibada da yake aikatawa amma sharadi ya kasance akwai wata maslaha an gane ku janyo wata maslaha ko kuma ije wata barna ba laifi kana iya fitowa ka faɗa ma jama'a yanzu misali kana azumin litinin da alhamis ba laifi kana iya fitowa ka faɗa ma jama'ar da basu san wannan ibada ba domin su ci gaba da yi an gane ku kenan bayyana ibada wani lokaci in dai akwai wata maslaha janyo wata maslaha ko ije wata barna to wannan yana halatta kamar yanda anan aidan a ije barna ne anan manzo Allah yace ka fada masa cewa inni sa'im ni mai azumi me yasa ya nemi zagin ka cewa kuma ya nemi fada da kai anan kenan domin a ije wannan barna da Allah ya ja da baya ya dena wannan wauta kenan sai ka faɗa masa cewa ni dai mai azumi ne ni dai mai azumi ne sai yace wallazi nafsu muhammadin biyadi manzon Allah yace rantsuwa nake da ubangijin da rayuwar annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam ke hannunsa anan rantsuwa ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake yi domin ya karfafa mana labarin da zai ba wanda wannan gaba tana nuna mana halaccin mutum yayi rantsuwa lokacin da yake nihin ba da wani labari domin ya karfafa wannan labari nashi kaga anan ai ba wanda ya rantsar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama amma shine yayi rantsuwar domin ya karfafa mana labarin da zai ba kuma a wannan gaba akwai tabbatar ma ubangiji subhanahu wataala sifa ta hannu hannu wanda ya dace da girmansa wanda mun fahimci hannu amma mun shahidci hakikanin yanda hannun Allah subhanahu wataala yake shi kadai ya san yanda hannunsa yake amma anan manzon shi ya tabbatar masa cewa yana da hannu tunda me yace cai wallazi nafsu muhammadin biyadi rantsuwa nake da ubangijin da rayuwar annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam ke hannunsa kuma haka Allah ya tabbatar ma kansa wannan sifa a cikin alqur'ani ayoyi sun wuce a lissafa na daga cikin su fadar Allah subhanahu wa ta'ala dake cikin suratul ma'ida wa qalat lil yahudi yadullahi maghlula gullat aydihim wa lu'inu bima qalu bali yadahu mabsuutatan yunfiqu kayfa yasha yahudawa suka ce hannun Allah a kukunce yake ma'ana Allah ta wurin hannun gare shi baya ciyarwa haka yahudawa suka faɗa Allah ya la'ance su wannan kadan daga cikin miyagun maganganu da suka jingina ma ubangiji subhanahu wataala wanda a cikin suratul nisa sun ce Allah ta lakkane su sune mawadata laqad sami Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya to haka a wannan sura suka ce yadullahi maghlula hannun Allah a kukunce yake ma'ana taurin hannu gare shi baya ciyarwa ubangiji ta'ala yace gullat aydihim wato hannun su ne aka kukunce su ne masu taurin hannu duk inda kaga bai yahude ya dauki dala ya saka to ya tabbata cewa ya samu dala 10 a wannan dala ne ya saka ko sama da haka amma haka kawai ya dauki dala ya baka fi sabilillahi abu mata su ba shine yace gullat aydihim ubangiji ta'ala yace an kukunce hannuwan su ma'ana su ne masu taurin hannu walu inu bima qalu kuma Allah an ce su an tsine musu albarka a sababin wannan mummunar kalima da suka danganta ma ubangijinsu Allah sai ya ce bali ya dawo bari dai hannayen ubangiji subhanahu wataala mabsuqatani ashumfuda suke yunfi ku kaifa yasha ba dare ba rana yana ciyar da bayansa iyayen da yasu kaga wannan aya tana tabbatar ma ubangiji subhanahu wataala sifa ta hannu hannaye guda biyu haka in ka koma cikin suratul zumana suratul sad qala ya iblis ma mana'aka anta sujuda lima khalaqtu bi yadayya astakbarta am kunta min al'ali ubangiji ta'ala yace ya kai iblis me ya hana ka duka kai sujada ga wanda na halice shi da hannaye na shine adam shin kai girman kai ne game da yima annabi adam sujada am kunta min al'ali ko kuma ka zamanto daga cikin masu dagin kai ga ubangijinka kuma haka ya faɗa a cikin suratul fatih innal ladhina yubayyi'unaka innama yubayyi'una allaha yadullahi fawqa aydihim haka in ka koma cikin suratul yasin awalam yaraw anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'ama fahum laha malikun haka a cikin suratul zumar was samawati matwiyatun biyamini an gane ku was samawati matwiyatun biyamini sammai bakwai gaba daya ubangiji ta'ala zai yamutse su a ranar kiyama ya jimke su da hannun shi na dama to dan haka wannan sifa ce daga cikin sifofin ubangiji subhanahu wataala sifa ta hannu shi kadai ya san yanda hannunsa yake kamar yanda yace mana laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir shine anan yace wallazi nafsu muhammadin biyadihi rantsuwa nake da ubangijin da mallakar rayuwar annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam ke hannunsa, manzo Allah yace la kulufu fa misfa'in, lalle ne doyin bakin mai azumi, ma'ana warin da ke fita daga bakin mai azumi. Adiyahu inda Allahi min rihil mis, agun Allah a ranar kiyama, ko kuma agun Allah wato yafi almiski dadin kanshi. Warin da ke fita daga bakin mai azumi, agun Allah yafi almiski dadin kanshi. Idan aka ce almiski a cikin turare karshe, an gane ku, karshe ne. In dai aka ce almiski to karshe ne, babu wani turare sama da shi. Don haka marfin giya ta aljanna da almiski Ubangiji ta'ala ya halice ta, kamar yadda ya ce yusqawna min rahiqin maktum khitamuhu misk. To shi ne ya ce la kulufu fa misfa'in, lalle doyin bakin mai azumi, warin da ke fita daga bakinsa. Adiyahu inda Allahi, agun Allah, wato adiyahu inda Allahi min rihil miski, agun Allah ya fi almiski daɗin kanshi. Wannan gaba kadai ta isa ta nuna mana fadala ta mai azumi, warin bakin shi ya fi almiski daɗin kanshi, agun Allah subhanahu wa ta'ala. Wanda shi wannan doyi da yake fita daga bakin mai azumi ba wani wari ba ne ba wanda yake na bakin shi, a wohintar uwar hanci ne game da abinci, shi ne yake motsa wannan wari yake fitowa. An gane ko? Shi ne yake motsa wannan wari. Don haka malaman da suka ce an karhanta ga mai azumi yin aswaki da yamma, wai don kada ya busar da wannan warin bakin shi, wanda wannan wari ya fi almiski kanshi, abun Allah, suka ce don haka bai dace wani azumi da yamma ya ringa yin aswaki. Malamai suka maida musu martani suka ce ai shi wannan doyi da yake fita daga bakin mai azumi ba a bakin mai yake. An gane ku, duk aswakin da zai yi baya busar da wannan wari, domin iska ce take fitowa daga can, wato cikin cikin shi uwar hanji. Ka ɗau mutum idan aka wayi gari kafin ya karya, inda zai yi numfashi a kusan ka, za ka ringa jin irin wannan wari. Me yasa? Saboda cikin shi ya wohinta game da abinci. To amma na mai azumin shi ne ya fi almiski daɗin ƙanshi, abun Allah. Wannan ya isa ya nuna mana fadala ta azumi. To shi ne sai ya ce lissa'imi farhatani yafrahuhuma, manzon Allah ya ce na ga mai azumi farin ciki biyu, wato da zai yi farin ciki da su, ya ji daɗi, ya yi murna, ya yi walwala. Idza afbara fariha bi fitrihi, manzon Allah ya ce idan ya yi buɗe baki zai yi farin ciki, ya ji daɗi, ya yi murna a sababin wannan buɗe baki ne. Ya wuni da yunwa a duk lokacin da ya sha ruwa, ya yi buɗe baki, to zai yi farin ciki, ya yi murna game da wannan buɗe baki ne. Wa idza laqiya rabbahu fariha bi sawmi, farin ciki kuma na hakika wanda babu sama da shi, sai idan ya haɗu da Ubangijinsa subhanahu wa ta'ala, zai yi farin ciki game da wannan azumi da ya yi lokacin da Allah yake cika masa sakamako ba tare da lissafi ba. Lokacin da kuma in an zo shiga aljanna, shi mai azumi za a nuna masa cewa ga kofar wadda za ku shiga aljanna, waccan kofa ta gama garin baya ce, ku ga ta ku ta musamman. To a lokacin nan zai yi farin ciki, farin ciki wanda yake cikakke. Don haka a takaice, yawa hadisi ne wannan muttafaqun alayh, sai yake cewa wannan lafazi ne na riwaya, wannan lafazin riwayar al-Imam al-Bukhari. A wata riwaya ta shi Ubangiji ta'ala na faɗa yatruku ta'amahu wa sharabahu wa shahawatahu min ajali, Ubangiji ta'ala ke faɗa bawana ya bar cinsa da shansa da shahawarsa, wato saboda ni. Ya bar cinsa da shansa da shahawarsa saboda ni, sai ya ce as-siyamu li, don haka azumi nawa ne, wa ana ajizi bihi, ni zan sakauta ma bawana game da azuminsa. Kaga anan kasancewar wato Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya zana mana wasu abubuwa uku, wanda takanas bawa ya bar waɗannan abubuwa saboda tsoron Allah. Shahawa wadda take ta baki da shahawa wadda take ta gaba. Shahawa ta baki shine ci da sha, shahawa ta gaba shine kusantar iyali. dan haka malamai suke arrafa azumi suke cewa in aka ce azumi shine suka ce al-imsaku an shahawatayil fami wal batni ko kuma an shahawatayil batni wal farji bi niyyati ta'abbudi ila Allah ta'ala fi jami'in naha. In aka ce azumi kamewa ga barin shahawa ta ciki da shahawa ta gaba. Shahawa ta ciki shine ka daina ci da sha, shahawa ta gaba shine kusantar iyali a cikin dukkan yini tun daga ketowar alfijir har zuwa fadawar rana. Don haka anan duk wanda yana azumi akan ganganci ya ci wani abinci ko ya sha wani abin sha ko ya kusanci iyali, to wannan ya karya azuminsa. Don haka anan shine yace ya turku ta'amahu bawana ya bar cinsa wa sharabahu da shansa wato da kayan shansa wa shahawatahu da shahawarsa min ajali saboda ni, sai yace asiyamu ni Ubangiji ta'ala yace azumi na wani wa ana ajzi bihi ni zan sakauta ma bawana game da azuminsa, sai yace wal hasanatu bi ashri amsaliha shi kyakkyawan aiki wato akan linka shi da kwatankwacinsa su goma, kenan duk aiki kyakkyawa idan bawa ya aikata to Allah ya yi alkawarin zai linka masa wannan aiki su goma, kamar yadda Allah ya faɗa a ƙarshen suratul an'am man jaa bil hasanati falahu ashru amsaliha, haka kuma ya koma faɗa a cikin suratul nan man jaa bil hasanati falahu ashru amsaliha, duk wanda ya zo da kyakkyawan aiki Ubangiji ta'ala ya ce to ya cancanci kwatankwacin wannan aiki su goma. A wata riwaya ta da Imam Muslim wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa kullu amali ibn adama yudha'af, dukkan wani aiki na dan adam da yake aikatawa kyakkyawa yudha'af, manzon Allah ya ce akan lullunka masa sakamakon wannan aiki. Sai yace alhasanatu bi ashri amsaliha, kyakkyawan aiki akan linka masa da kwatankwacinsa su goma. Ila saba'i mi'atu dhifin, har zuwa 700, kenan farko in ka aikata aikin Allah zai linka shi su goma, kowace ɗaya daga cikin gomar za a linka shi su 70, 70 70 su goma 700 daidai, kuma daga 700 Allah zai linka shi zuwa adadin da shi kadai ya sani, kamar yadda yake cikin sahihul bukhari ko mu ce cikin sahihai riwaya ta abdullahi dan abbas da yake cewa inna allaha kataba alhasanati wassayiat thumma bayyana zalik, a cikin hadisin sai yake cewa fa man hamma bi hasanatin fa amilaha kataba allah ta'ala hasan عشر حسنات الى 700 ضعف الى اضعاف كثيره, in mutun ya aikata kyakkyawan aiki yayi niyya game da kyakkyawan aiki Allah ya masa dace ya aikata wannan aiki to Allah zai linka masa shi 10, daga 10 Allah ya linka 700, daga 700 Allah ya linka shi iya adadin da shi kadai ya sani, kamar yadda a cikin suratul nisa yake cewa wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima, haka kuma yace wallahu yudha'ifu liman yasha, shine anan sai yake cewa kullu amali ibn adama, dukkan wani aiki na dan adam manzo Allah yace yudha'af akan lullunka masa wannan aiki, alhasanatu bi ashri amsaliha, kyakkyawan aiki akan linka sa da kwatankwacinsa su goma, ila 700 dhifin, har zuwa 700, qala Allah ta'ala manzo Allah yace Ubangiji mai girma da daukaka ya faɗa illa sawma, yace amma banda azumi, fa innahu li domin azumi na wani wa ana ajzi bihi ni zan sakauta ma bawana game da azuminsa, yada'u shahawatahu wa ta'amahu min ajali, Ubangiji ta'ala yace domin bawana ya bar shahawarsa ya bar cinsa da shansa min ajali saboda ni, dan haka ni kadai wato na san iya sakamakon da zan masa. Sai yace li sa'imi farhatani, manzo Allah yace na ga mai azumi farin ciki biyu, farhatun inda fitrihi, farin ciki na farko zai yi shi a lokacin bude bakinsa, wa farhatun inda liqa'i rabbi, farin ciki na biyu zai yi shi a lokacin haduwa da ubangijinsa, lokacin da ubangiji ta'ala zai cika masa sakamako ba tare da lissafi ba. Sai yace wala khulufu fa misra wala khulufu fihi, manzon Allah yace lalle doyin bakin mai azumi adiyu inda Allah min rihil misk, abun Allah wato yafi almiski kanshi. Don haka dai a takaice wannan hadisi malam ya shigo da shi domin nuna mana fadla ta azumi, domin azumi shi kadai ne Allah ya ware daga cikin dukkan ibadu da muke yi, cewa shi kadai ya san iya abinda zai sa kauta ma bawa na lada a ranar kiyama, shi sai ya ware azumi yace na shi. Don haka in ana bayani game da hadisan da suke nuna fadla ta azumi, to wannan hadisi shine number 1, shine hadisi na farko. Sannan kuma hadisin yana ƙara nuna mana wata fadla ta azumi da fa'idarsa garkuwa ne tsakanin bawa da wutar jahannama a ranar kiyama, wanda daman duk kai ka wanda muke famar da muke Allah ya kare mu game da azabar shi, aljanna ta zama to makomar mu, domin duk wanda aka kare shi game da azabar Allah aka shigar da shi aljanna to wannan ya ci nasara, kamar yadda Allah yake faɗa faman zuhziha anin nari wa udkhila aljannata faqad faa wa man hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kuma wannan hadisi yana ƙara fa'idan tadda mu cewa shi mai azumi wato yana horar da kanshi ne, yana kokarin yanda zai saita kanshi ne akan yima Ubangiji subhanahu wata'ala da'a da jure ma dukkan wani kunci da duk wata wahala dan neman yarda ta Ubangiji subhanahu wata'ala. Idan mutun ya tuna irin wahalar da yake yi dangane da azumi, to duk wani aiki wanda yake na ibada wanda yake mai wahala mutun zai iya jimrewa. Kaga anan kenan wata tarbiyya ce, wani horo ne mutun yake ba kanshi akan jimrewa akan duk wata wahala da duk wata cutarwa domin neman yarda ta Ubangiji subhanahu wataala. Don haka kuma wannan hadisi hallo yana ƙara fa'idantar da mu shi bawa a sababin yin farin ciki da wata ibada da ya aikata, to ladan shi baya tawaya abun Allah. Kai wata ibada sai kake jin daɗi, kake farin ciki, kake murna, to wannan farin ciki da murna baya tauye maka ladan wannan ibada. Kamar yadda anan yake cewa lissa'imi farhata, mai azumi yana da farin ciki guda biyu. Na farko zai yi a lokacin da ya yi buɗe baki, kaga wannan jin daɗi da farin ciki bai tauye masa ladan azuminsa ba. Don haka kuma farin ciki wanda yake cikakke kamar yadda muka yi bayani sai a ranar kiyama, lokacin da bawa ya haɗu da Ubangijinsa subhanahu wa ta'ala. Hadisi na gaba hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ke faɗa, lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man anfaqa zawjaini fi sabilillah, duk wanda ya ciyar da ma'aurata biyu saboda Allah, miji da mata ka ba su abinci fi sabilillah, wanda ciyar da abinci yana ɗaya daga cikin tadodi na musulunci waɗanda suke fiyayyu, waɗanda suke layi na farko. Kamar yadda an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ayyul islami khair, aka ce masa wace tada ce daga cikin tadodin musulunci fiyayya, manzon Allah sai ya ce tudimu ta'ama, ka ciyar da abinci, wa taqra'us salama ala man arafta wa man lam ta'rif, kuma kai sallama ga wanda ka sani da ma wanda baka sani ba. Kaga anan manzon Allah ya nuna mana duk a cikin halaye da dabi'u na musulunci to ciyar da abinci shine fiye. Don haka Allah ya yi alƙawarin gidan aljanna ga waɗanda suke ciyar da mutane abinci saboda Allah, ba dan neman a gode musu, ba dan neman a sakauta musu ba. Kamar yadda can cikin suratul insan Ubangiji ta'ala ke faɗa wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nud'imukum liwajhi llahi la nuridu minkum jazaa'an wa la shukura inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira fa waqahum llahu sharra dhalika alyawm wa laqahum nadratan wa surura wa jazaahum bima sabaru jannatan wa hanna, sakamakon masu ciyar da abinci kenan, kuma sababi ne na ƙetare siradi a ranar kiyama. Kamar yadda can Ubangiji ta'ala ke faɗa falaqata hamala aqaba wa ma adraka mala aqaba, sai ce fakku raqaba aw iqamu fi yawmin dhi masgaba. To shine anan yace man anfaqa zawjaini fi sabilillah, duk wanda ya ciyar da ma'aurata biyu saboda Allah. Kaga anan zamu fa'idanci fa'idar mabukaci
ka dauki abinci ka ba mutum kudi ka ba shi ko abinci cewa a sayi abinci a kai ma iyali. To duk wanda ya ciyar da ma'aurata biyu, manzon Allah ya ce sakamakon sa nudiya min abwabil janna, za a kiraye shi daga kofofin aljanna a ce masa matso ya zo. Ya Abdullah, manzon Allah ya ce za a ce ya kai bawan Allah, hadha khairu, wannan shine fiyayyen sakamakonka da aka tanada maka yau. Duk wanda ya ciyar da ma'aurata biyu, manzon Allah ya ce idan ranar kiyama ta yi, za a kiraye shi daga kofofin aljanna a ce ya zo, a ce masa wannan shine sakamakon shi, shine fiyayyen sakamakonsa. Manzon Allah ya ce faman kana min ahadis salati du'iya min babis salati, duk wanda ya kasance daga cikin masu tsayar da sallah a lokacinta, masu yawaita salloli na nafila, manzon Allah ya ce za a kiraye shi daga kofa ta sallah. Akwai kofa ta sallah daga cikin kofofin aljanna, amma wannan kofa ta keɓanta ga waɗanda suke tsayar da sallah ta farilla a lokacinta, kuma sannan suna ƙoƙarin biyo baya da salloli na nafila. To su in ranar kiyama ta yi, kofa ta musamman ita ce kofa ta masu sallah, ta nan za a kiraye su. Shine yace faman kana min ahadis salati, duk wanda ya kasance daga cikin masu tsayar da sallah a lokacinta, masu yawaita nafila, manzon Allah yace du'iya min babis salati, za a kiraye shi ta kofar sallah. Wa man kana min ahadil jihadi, duk wanda ya kasance daga cikin ma'abuta jihadi, idan aka ce jihadi, sadaukantar da rayuwa da dukiya domin ɗaukaka kalimar Allah subhanahu wa ta'ala, duk wanda zai kawo gudunmuwa ta rayuwarsa ko ta dukiya domin ɗaukaka addinin Allah, to sunan shi mujahid. Manzo Allah ya ce du'iya min babil jihadi, za a kiraye shi daga kofa ta jihadi. Amma abu na farko wanda zai amsa a nan, wato shine jihadi ya karmakiyan Allah domin ɗaukaka addinin Allah. Sannan sai ya ce wa man kana min ahli siyami, manzo Allah ya ce duk wanda ya kasance daga cikin ma'abuta yin azumi, an yi tsaye da azumi na farilla, an yi azumi na farilla, an biyo baya da azumi na nafila, manzo Allah ya ce du'iya min babir rayyan, za a kiraye shi ta wata kofa mai suna ar-rayyan, wanda kofa ce daga cikin kofofin aljanna sunanta ar-rayyan. Sai yace wa man kana min ahli sadaqati, duk wanda ya kasance daga ma'abuta yin sadaka, manzo Allah yace du'iya min babis sadaqa, shi ko za a kiraye shi daga kofar yin sadaka. Akwai kofa ta musamman babus sadaqa, wannan sunayen kofofin aljanna. Akwai babus sala, akwai babul jihad, akwai babur rayyan, akwai kuma babus sadaqa, wanda aljanna tana da kofa takwas kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana a cikin hadisai da dama. Na daga cikin su hadisin Umar, Allah ya kara masa yadda yake cewa duk wanda yayi arwalla ya kyautata arwalla, bayan gama arwalla yace ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, manzo Allah yace futihat lahu abwabul jannati thamania yadkhuluha min ayyi hasha, a ranar kiyama za a buɗa masa ƙofofin aljanna guda takwas sai ya zaɓa ya darje. Kaga wannan hadisi yana tabbatar mana adadin ƙofofin aljanna takwas ne. Haka manzon Allah ya faɗa a wani hadisi, lil jannati samaniyatu abwab fiha babu yuqalu lahu ar-rayyan, yace aljanna tana da ƙofa takwas, daga cikin ƙofofin akwai ƙofar da ake kiranta da suna ar-rayyan. To shine anan manzo Allah ya bayyana mana sunayen kofofi guda hudu. Kenan akwai babu sala, akwai babu sadaqa, akwai babu rayyan ita ce ta masu azumi, kuma akwai babu jihad. Qala Abu Bakar radiyallahu anhu, Abu Bakar Allah ya kara masa yadda, sai ya faɗa sai ya ce bi abi anta wa ummi ya rasulullah, yace ya manzon Allah, yace wallahi zan iya kwansar rayuwarka da mahaifina da mahaifiyata, ma'ana zan iya yarda in amince mahaifina da mahaifiyata su hallaka kai ka rayu, inda za a bashi zabi mahaifanka su hallaka, manzon Allah ya rayu, yace wallahi zan bada, zan iya kwansar rayuwarka da mahaifina da mahaifiyata. Mu ga irin yanda mazan jiya suke tsabar kauna ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar ne fa Ali yake fada, wanda wannan kalima sahabbai sukan yi amfani da ita, bi abi anta wa ummi ya rasulullah, ma'ana zan iya fansar rayuwarka da uwata da ubana, ma'ana da mahaifina da mahaifiyata, zan iya bayar da su su sahallaka kai ka rayu. Sai yace ma alaman du iya min tilkar abwab min darura, ai babu wata darura da zata hana a kirayi mutum ta wannan kofofi gaba daya, domin ba wani abu bane wanda yake mai wuya a gun Allah, abu ne mai sauki a ce ta kowace kofa an kirayi mutum, abu ne mai sauki. Za a wayi gari mutum ya zo da shahadi, ya zo da sadaka, ya zo da sallah, ya zo da azumi, duk wani aiki ya zo da shi. Shine yace ma alaman du iya min tilkar abwab min darura, ai babu wata darura da zata hana a kirayi mutum ta waɗannan kofofi gaba daya. Shine sai yace fa hal yud'a ahadun min tilkar abwab kulliha, kaga anan wata shimfiɗa ce, ma'ana wai abu ne mai sauki a gun Allah. Amma sai yake tambaya, sai yace fa hal yud'a ahadun min tilkar abwab kulliha, shin wai za a yi iya kiran wani ta waɗannan kofofi gaba ɗaya, ta ƙofar sallah a kiraye shi, ta ƙofar azumi a kiraye shi, ta ƙofar sadaka a kiraye shi, da sauran kofofi gaba ɗaya? Kala sai manzon Allah ya ce na'am, ƙwarai da gaske za a iya kiran bawa ta dukkan waɗannan kofofi. Manzon Allah ya ce wa arju an takuna minhu, ina fata ina ƙaunar ka zamanto daga cikinsu waɗanda za a kiraya ta waɗannan kofofi gaba ɗaya. Kaga dai maganar sallah Abu Bakar a sahun gaba za ka same shi, haka jihadi, haka sadaka, haka azumi, duk sauran aiki na ibada, wanda duk wani fage na aiki na alkhairi to Abu Bakar ba a bar shi a baya ba, yana sahun gaba. Wanda wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake tambaya yace a cikin ku waye waye gari yana azumi, Abu Bakar ya daga hannunsa. A cikin ku a yau wane ne ya je ya gaida mara lafiya, Abu Bakar ya daga hannunsa. A cikin ku a yau wane ne ya yi sadaka, Abu Bakar ya daga hannunsa. A cikin ku a yau wane ne ya raka gawa, Abu Bakar ya daga hannunsa. Manzon Allah ya ce waɗannan tadodi guda hudu ba su taɓa haɗuwa ga bawa a cikin yini ɗaya face sai Allah ya cancanta masa gidan aljanna. Dan haka shine anan Abu Bakar da yace ya rasulullahi ma alaman du iya min tilkal abwab min darura, babu wata darura da zata hana a kirayi mutum ta waɗannan kofofi gaba daya. Amma dai tambaya nake, fa hal yud'a ahadun min tilkal abwab kulliha, shin wai za a iya kiran wani ta waɗannan kofofi gaba dayan su? Kala manzon Allah sai yace na'am, ƙwarai za a iya kiran mutum ta waɗannan kofofi gaba daya. Sai yace wa arju an takuna minhum, wato ina fatan ka kasance daga cikinsu, ma'ana wanda za a kiraya ta waɗannan kofofi gaba ɗaya a ranar kiyama. Wannan hadisi, hadisi ne muttafaqun alai, malam ya zo da wannan hadisi domin ya tabbatar mana da fadla wato ta azumi. Azumi yana da kofa ta musamman mai suna ar-rayyan, wato a ranar kiyama an gane ku, wanda masu azumi ta wannan kofa za su shiga aljanna, kamar yanda wato a hadisi na uku, hadisin Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi, Allah ya kara masa yadda, daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ke cewa inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan, manzon Allah yace lalle a aljanna akwai wata kofa, wannan kofa ana cewa ita ar-rayyan, sunanta ar-rayyan. Lafazin ar-rayyan an ciro shi ne daga ar-riyu, in aka ce ar-riyu koshi da ruwa kenan. Kaga wannan suna yayi daidai da masu kofar, masu kofar daman sun gama rayuwarsu a duniya a cikin hali na kishirwa, kullun azumi suke. To Allah sai ya sakauta musu da wata kofa ta musamman daga cikin kofofin aljanna, sunanta ar-rayyan. In aka ce ar-rayyan kosassa kenan, wanda babu kishirwa tare da ita. Shine yace inna fil jannati baban, lalle a aljanna akwai wata kofa daga cikin kofofin ta, yuqalu lahu ar-rayyan, wannan kofa ana kiranta da suna ar-rayyan. Manzon Allah yace yadkhulu minhu as-sa'imuna yawmal qiyama, masu azumi ta wannan kofa za su shiga aljanna a ranar kiyama. La yadkhulu minhu ahadun ghayru, in banda masu azumi manzon Allah yace ba wanda zai shiga aljanna ta wannan kofa koda bawa ya cancanci shiga aljanna in dai bai zo da ibada ta azumi ba to sai dai ya nemi wata kofa ta daban amma ta wannan kofa ba zai shiga aljanna ba Allah ya kebance ta saboda karrama masu azumi shine yace la yadkhulu minhu ahadun ghayruhu in banda masu azumi manzon Allah yace ba wanda zai shiga aljanna ta wannan kofa yuqalu za a fada a ranar kiyama aina sa'imun ina masu azumi suke wannan in an ketare su radi an ketare wata gada wadda in aka zo akan tsayar da bayi ayi sakayya idan aka zo kofar aljanna za a shiga to a lokacin nan za a fada a ce aina sa'imun ina masu azumi suke manzo Allah yace fa yaqumun masu azumi sai su taso su tsaya sai a ce da su ga kofar wadda za ku shiga aljanna Allah ya sanya mu daga cikin su la yadkhulu minhu ahadun ghayruhu manzo Allah yace in ban da su ba wanda zai shiga aljanna ta wannan kofa a ranar kiyama fa idza dakhalu idan masu azumi suka shiga aljanna ta wannan kofa gaba ɗayan su suka wuce manzo Allah yace ugulik sai a kulle wannan kofa falam yadkhulu minhu ahadun babu wani da zai shiga aljanna ta wannan kofa in masu azumi gaba ɗayan su suka wuce to sai a kulle kofar an kare duk wanda zai shiga aljanna sai dai ya shiga ta wata kofa amma ba ta wannan kofa ba to kaga a takaice wannan hadisi shi ma yana daga cikin hadisan da suke nuna mana fadala ta azumi cewa mai azumi Allah ya kebance masa kofa ta musamman domin shiga aljanna ko kuma a dunkula ka ce azumi sababi ne daga cikin sabubba na shiga aljanna a ranar kiyama dan haka Allah ya ware musu kofa ta musamman hadisi na gaba hadisin Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke fada ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah babu bawan da zai azumci daidai da yini daya saboda Allah illa ba'adallahu bidhalika al-yawmi wajhahu anin nari 70 karifan face sai Allah ya nisanta fuskar sa gabar mutar jahannama tafiyar shekara 70 azumi dai tak na farilla ko na nafila mutum yayi saboda Allah to sakamakon sa Allah zai nisanta fuskar shi gabar mutar tafiyar shekara 70 kaga wannan hadisi yana tabbatar mana cewa azumi garkuwa ne tsakanin bawa da wuta duk wanda yake fatan Allah ya kare shi game da azaba ta wuta azabul lahira to yin zunci azumi in ya kiyaye azumi na farilla ya biyo baya da azumi wanda yake na nafila nan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك